Yan sanda a jihar Enugu sun ce sun cafke wata mata bisa zargin sace wani yaro mai shekaru 7 daga Zaria dake jihar Kaduna ta aniyar sayar da shi a jihar Enugu. Kamar yadda kakakin rundunar yan sanda a jihar Enugu Mr. Daniel Ekeya ya sheda.
The command on the 9th of April 2022 arrested a female suspect, one Juliet Donatus, age 35.
Yace a ranar 9 ga watan Afrilun wannan shekarar 2022, rundunar ƴan sandan jihar Enugu ta kama wata matar da ake zargi mai suna Juliet Donatus mai shekaru 35, yar asalin jihar Imo amma mazauniyar Zariyan jihar Kaduna. An kama ta ne bayan wani bayanin sirri da aka samu dake zargin cewa an same ta da wani yaro kuma ta kasa bada bayani mai gamsarwa akan zargin. An tura batun ga sashen bincike na rundunar ƴan sandan jihar inda ake gudanar da bincike akan sa. Kuma a halin yanzu bincike ya nuna cewa ta sace yaron ne daga Zaria ta kawo shi Enugu. An kama ta ne yayin da take kokarin sayar da yaron. Kuma yanzu hakan rundunar ƴan sandan jihar tana kokarin ganin an kaurar da batun zuwa rundunar ƴan sandan jihar Kaduna. Yanzu an samu iyayen yaron kuma sun zo don su bayyana yaron. Daga bisani na gana da iyayen wannan yaron ta wayar tarho kuma ga yadda muka yi.
Baban yaron kenan ko?
Baban yaron da aka sace ba.
To ya sunan dan naka?
Asiri Ibrahim.
Tun yaushe ne ka fara neman dan naka?
Tun ranar da aka neme shi ba a san shi ba. Ba a san cewa bai kwana a gida ba washe gari. Yayi na suka ba zama gari tun da ni ba na a gida ina zamfara muna aiki abin ya faru.
Akalla kwana nawa yanzu aka fara neman yaro?
Akalla kwana kusan 15 kenan.
Ya ka ji da wannan lamarin da yanzu da ka samu danka?
Gaskiya alhamdulillah na gode wa duk malam da suka kira mu don abubuwan da muka yi. Ina masa fatan alkhairi Allah ya fara masa ci gaba na taimakon jama'a da kuma haɗin da suka kira mu a addu'a. Ɗan uwa musulmi duk muna godiya. Da wanda ma ba musulman ba gaba ɗaya sun taimaka gaskiya kuma mun gode.
To ka samu yaronka cikin ƙoshin lafiya?
Gaskiya alhamdulillah mun samu shi cikin ƙoshin lafiya.
Ya sunan naki?
Wasila Sa'id.
To ya kika ji da wannan?
Ban ji dadin barkewar shi ba gaskiya.
Amma yanzu da kika tarar da shi ya kika ji?
Na yi farin ciki. Ina godiya ga ƴan uwana ga baki ɗaya.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Nigeria.